A yanzu haka dai ana ci gaba da tattara sakamakon zaben kujerar gwamnan jihar Kogi da aka gudanar a jiya Asabar. Hukumar zaben Najeriya dai ta ce an samu gudanar da zaben cikin nasara. Kwamishinan hukumar zaben a jihar Kogi Husaini Halilu Fai ya bayyana cewa shirin sanar da sakamakon wannan zabe na Kogi ya sha bamban da wanda aka saba yi a baya.
Sakamakon zabe a rumfan zabe dama likawa ake bayan an tabbatar an duba an ce ga na wannan party ga na wannan party kowa ya sa hannu sai a lika daga nan sai a tafi rack collection center to a can din ma likawa ake yi kawai a wancan zabuka din amma nan wannan ana bada sakamako daga rumfunan zabe akwai mataimakin mai tattara wannan sakamako din wanda zai turo mana wurin tattara abin sakamako din nan guda 239 to bambancin kenan amma mu ne nan zamu samu wannan
ba da mu a can da sakamako ke
ba ai na zai yi wuya
to su ma dai wakilan jam'iyyun siyasa sun ce sun gamsu da yadda zaben ya gudana
sunana Muhammad S Salisu
kai ejan
ne na jam'iyyar APC a yanzu haka kana anguwan sarkin noma mazabar sarkin noma Lokoja Kogi State kuma insha Allah as you can see muna zaune lafiya babu wani rigima ba komai zabe na tafiya daidai wa daidai insha Allah
gamsu
da yanda komai ke tafiya ba matsala
ba matsalan na'ura ni Sani Shuaibu ne daga Ward E PDP, an agent for PDP.
So gashi ka gamsu da yadda abuwa ke tafiya na mazabar?
Eh, na gamsu.
Batun na'urar na ta tantance kati, wato kati reader, ba ta da matsala na wuri.
Ni ba mu kowane matsala ba, duka suna tafiya daidai.
Kawowa hada wannan rahoto dai sakamakon da ba a hukumance ba ya nuna cewa jam'iyyar APC na kan gaba a yawan ƙuri'u. To amma tun a jajibirin zaben mai magana da yawun gwamna Idris Wada na jam'iyyar PDP, Mr. Frank Shaibu. Ya zargi jam'iyyar APC da shirin yin magudi ta hanyar jibga jami'an tsaro fiye da kima. Ana sa ran hukumar zaben dai za ta kammala tattara sakamakon kuma ta sanar da shi a hukumance a yau Lahadin nan. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Lakwaja a Najeriya.